Dan wasan gaba na kasar Brazil, Henrik, ya yi nasarar cin kwallaye uku a wasan da kungiyarsa ta Brisbane ta kasar Australia ta buga da Newcastle, wacce tun da aka fara gasar league ba a saka mata kwallo ko daya a raga ba. Henrik dai ya shiga wasan ne a lokacin da Jean Carlos ya ji ciwo kafin hutun rabin lokaci, ya kuma ciyo wannan kwallaye ne a mintoci 49, 72 da kuma 88 a cikin wasan. A wannan labarin kuma shugaban hukumar league din kwallon kafa ta kasar Jamus, Reinhard Robol, ya ce hukumar kwallon kafa ta nahiyar Turai na shawaran fita daga kungiyar FIFA idan har FIFA bata wallafa duk abin da wani lauya dan kasar Amurka, wato Michael Garcia, ya bayyana ba, dangane da karban bakuncin gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya ta shekarar 2018 da 2022. Robol ya furta haka ne bayan da wani alkali a kasar Jamus ya wanke kasashen Russia da Qatar a bisa zargin cin hanci da rashawa dangane da daukar bakuncin gasar da za a yi.